Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 25-31-41 da kuma 60. Masu saurare a Jamhuriyar Nijar za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad FM, Dalol FM da kuma Niya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yemen. A kasar Ghana za a iya kama mu ta Alpha Radio da ke Kumasi. Sannan za ku iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Yau Asabar 6 ga watan Afrilu shekarar 2019. Zahra Aminu Fage ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Da farko ga kanin labarin.
To zararu fada ya barke a jiya Juma'a a kewayen babban birnin Libya Tripoli jim kadan bayan babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya ya bar kasar. Yanayi da ya biyo bayan ambaliya a lardin kudu maso gabashin Iran na yankin wato Kurdistan kenan ya tilastawa jama'ai kwashe mazauna garuruwa 6 a wannan wuri. Kana mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ya sanar da wasu sabbin takunkumai a jiya Juma'a kan wasu jiragen ruwa mallakar kamfanin Venezuela mai hakar mai.
To kanin labaran kenan aka saurara. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa ƙungiyoyin matasa da na rajin kare haƙƙin bil'adama har ma da na ɗalibai sun yi zanga-zangar lumana a jihar Sokoto akan tashi-tashen hankula da kashe-kashe da ke faruwa a jihar Zamfara. Sannan za ku ji cewa gidauniyar UNFPA mai samun tallafi daga ƙasar Canada ta yi ikirarin cewa nan da ƙarshen shekarar 2019 za ta gudanar da tiyata ga mata 1,000 masu fama da matsalar yoyon fitsari a fadin Najeriya. Bayan nan za ku ji cewa rundunar 'yan sanda ta jihar Oyo ta shawo kan rikici da ya barke a makarantar kimiyya da fasaha ta Ibadan. Daga bisani Ibrahim Ka'almasi Garba zai gabatar muku da shirinsa na amsoshin tambayoyinku. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labarai mai karatu Baba Yakubu Makeri. Fada ya barke a jiya Juma'a a kewayen babban birnin kasar Libya Tripoli jim kadan bayan da babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya wanda ya kwashe kusan kwanaki 3 a kasar domin kira ga tsagaitauta ya bar kasar. Na bar kasar Libya cike da damuwa da bacin rai, inji Antonio Guterres yayin da yake barin babban birnin Benghazi mai tashar jirgin ruwa wanda ke arewacin kasar a jiya Juma'a. Ya ce duk da haka dai ina kyautar zaton za a yi nasarar kawo ƙarshen zub da jini da ake yi a kewayen Tripoli. Rundunonin da ke ƙarƙashin janar Khalifa Haftar da ke riƙe da ɓangaren gabashin ƙasar suna dannawa zuwa cikin babban birnin ƙasar, inda rundunar zaman lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya mai ba da goyon baya ga Majalisar Shugaban Ƙasa da Prime Minister Fayez al-Sarraki suke riƙe da shi. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce hukumarsa ta himmantu wurin samar da maslahar siyasa a ƙasar. Ko shakka babu, 'yan Libya sun cancanci zaman lafiya da tsaro da ci gaba da kuma mutunta 'yancin su, inji Guterres. Yanayi da ya biyo bayan ambaliya a lardin kudu maso gabashin Iran Kurdistan ya tilastawa jama'ai sun kwashe mazauna garuruwa 6 a wurin. Gwamnan lardin Ghulam Reza Shariati ya faɗa wa talabijin ƙasar cewa ko da yake mun kira ga maza da matasa su saura su ba da taimako wurin gina hanyar da ruwan ambaliyan zai bi domin ya fice daga waɗannan birane. Ambaliyar ta jefa kimanin mutane 400,000 da ke zaune a lardin cikin haɗari, inji ministan harkokin cikin gida Abdulreza Rahman Fazli yana faɗa wa talabijin ƙasar. Hukumomi dai sun ce mutane 70 sun mutu a cikin wannan ruwa, kana sun ce tuni kuma an kwashe wasu mutane da ke cikin birane 11. Shugaban Amurka Donald Trump ya kai wa tashar jama'an da ke sintiri akan iyakar Amurka da Mexico ziyara. a cikin wani daki cike da jami'an sintirin kai iyakar da wakilan majalisar tarayya da ma jami'an gwamnatin sa. Trump ya yaba wa nasara da aka samu na hana mutane shiga kasar ta hanyar gina bango akan iyakar. Tsarin yayi inganci, Trump yana nufin tsarin aikin hukumar fice da shige ta kasar. Yace ya kamata mu fada musu ba za mu iya ba su dama su shigo mana kasa ba, kuma yace za mu sa ido akan wannan batu sosai. Da yake ci gaba, shugaban kasar ya ce mutane suna son su shigo Amurka da wata manufa daya zuwa biyu ne. Yace manufa ta farko ita ce saboda kasar tana samun ci gaba sosai. Haka zalika yace wasu kuma suna shigowa kasar ne domin su shirya ayyukan cuta. Yace wasu mutane suna so su shigo ne kuma bai kamata mu ba su dama su shigo ba kamar ƴan banga da sauransu. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ya sanar da wasu sabbin takunkumai a jiya Juma'a akan wasu jiragen ruwa mallakar kamfanin mai ta kasar Venezuela 34 da wasu kamfanoni biyu da ke aikawa da danyen man fetur zuwa kasar Cuba. Pence ya yi wannan sanarwa ce yayin da yake bada jawabi a jami'ar Rice da ke Texas. Ya ce man Venezuela ta mutanen kasar ce. Venezuela a halin yanzu tana fama da matsalolin kayan taimako da tashin farashin kaya da kuma karancin abinci da ruwa da ma wutar lantarki. Sabbin takunkumai yana cikin kokari da Amurka ke yi wajen baiwa shugaban wato wurin hambarar da shugaban Venezuela Nicolas Maduro domin baiwa shugaban ƴan adawa Juan Guaido baya wanda Amurka da wasu kasashen duniya guda 50 suka amince da shi a matsayin shugaban kasar na gaskiya. Kasa kamaru ta jibge jami'an tsaro domin daukar matakai a kan masu zanga-zangar neman a sako wasu mutane 150 na jam'iyyar adawa, ciki har da shugaban jam'iyyar adawa Maurice Kamto wanda shi ya ce shi ne ya lashe zaben shugaban kasa na watan Oktoba amma ba da dadin shugaban kasar Paul Biya ba. Kamto da ya kwashe sama da watanni biyu a gidan yari tare da magoya bayansa ya ce a sake shi ba tare da wani sharadi ba. Babban birnin kasar Kamaru ya wundi ya yi shiru da safiyar yau Asabar yayin da ake zaman fargaba, inda mazauna birnin suke ci gaba da ayyukansu yau da kullum karkashin kulawar runduna ko kuma jami'an tsaro. An jibge rabin rundunan tsaron ne a kusa da helkwatan jam'iyyar adawa ta Cameroon Renaissance Movement ta Maurice Kamto. Ministan harkokin babban birnin kasar Paul Atanga Nji ya ce an zuba jami'an tsaron ne domin bada kariya ga jama'a daga ayyukan ƴan jam'iyyar adawan wanda suke neman su jefa kasar cikin damuwa.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotannin namu. Ƙungiyoyin matasa da na rajin kare haƙƙin bil'adama har ma da ɗalibai sun yi zanga-zangar lumana da ta soma daga cikin gari da jami'ar Usman Danfodiyo zuwa fadar gwamnatin jihar Sokoto akan tashe-tashen hankula da kashe-kashe da ke faruwa a jihar Zamfara. Ga wakilin muryar Amurka Murtala Faruk Sanyina daga Sokoto na ɗauke da rahoton.
Zanga-zanga ce ta lumana da ta haɗa hancin ƙungiyoyin matasa da na rajin kare haƙƙin bil'adama har ma da na ɗalibai da ta soma da tattaki daga mazaunin cikin gari na jami'ar Usmanu Danfodiyo zuwa fadar gwamnatin jihar Sokoto. Ko baya ga shiga irin siffa da launin ja da baki mai nuna zaman makoki da alhini, matasan maza da mata sun riƙe kwalaye masu ɗauke da sakonnin buƙatar gaggauta ceto al'ummar jihar Zamfara daga cikin mawuyacin halin da suke ciki.
Sunana Salahuddin Bello Bala. Al'amalin mutanen jihar Zamfara ba abun da za mu ce in banda inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Matuƙar al'amari ya kai iya lalacewa, iya ɓaci. Al'amura na kasuwanci sun tabarbare a jihar Zamfara, al'amura na karantarwa sun lalace, tarbiyya kanta ta tabu, matsala ta rashin aiki ko ma menene wannan za a alakanta shi da ainihin wannan ta'addanci da yake faruwa yake aukuwa a cikin garin jihar Zamfara.
Sunana Zainab Saniyarwa. To fatar mu dai wannan tattaki da muka yi korafin mu ya karbu, sannan kuma gwamnati ta ji kukan mu da muka kawo na ƴan uwan mu da ake kashewa a hanyar Zamfara da kuma kama su dai da ake yi a musguna musu, gwamnati ta yi wani abu.
Sunana Nuruddin Harandamahi. A yanzu makwabciyar jihar mu ta Zamfara musamman zaka ga yadda ake kashin al'umma kamar kiyashi a sahi ta Allah dot, kuma muka ga cewa abinda gwamnati ke yi da tattarayya da ta jiha kusan bai isa ba. Muna ganin ya kamata yanzu a nuna cewa da gaske ake yi, a ɗokin ƙwaƙƙwaran matakai waɗanda za a tsayar da kashe-kashen al'umma da ake yi da garkuwa da su. Wannan muna ganin cewa rana ɗaya idan gwamnatoci da gaske suke yi suka ga cewa sun ɗoki matakai kamar yadda ake ɗokan matakai a lokutan zaɓuɓɓuka in ana son a yi zaɓe cikin kwanciyar hankali.
Masu zanga-zangar sun yi maci ne zuwa fadar gwamnatin jihar, inda suka miƙa saƙonsu zuwa ga gwamnatocin tarayya da na jihohin Arewa dangane da halin ni'yasun da ake ciki a yankin. Shugaban ma'aikatan fadar gwamnatin jihar Sokoto Muktar Magori shine ya karbi saƙon masu zanga-zangar a madadin gwamnatin jihar, inda kuma ya yi alƙawarin isarwa ga shugaban ƙasa da dukkan hukumomin da lamarin ya shafa.
Abin da ya taɓa Zamfara ba shakka ya taɓa jihar Sokoto. Yan kwanakin nan ko in ce yan watannin nan mun rasa rayuwa wadda ta kai wajen mutum 100. Abu ne wanda ya gangaro daga Zamfara ya fado cikin jihar Sokoto. Don haka in ba mutum ya ce ya yi tunanin jihar Sokoto ko gwamnatin Sokoto ba su damu ba, saboda ba cikin jihar su yake faruwa ba gaskiya ba ne.
An gudanar da zanga-zangar ne a wasu manyan biranen arewacin Najeriya 5 a lokaci ɗaya. To amma ba a sami gudanar da ita a Gusau ba kamar yadda aka tsara saboda dalilan tsaro, yayin da a Sokoto aka gudanar da ita salon alun har aka kammala. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
A gaida Murtala Faruk Sanyin na. Gidauniyar United Nations Population Fund wato UNFPA a taƙaice mai samun tallafi daga ƙasar Canada ta yi ikirarin cewa nan da ƙarshen shekarar 2019 za ta gudanar da tiyata ga mata 1,000 masu fama da matsalar yoyon fitsari a faɗin Najeriya. Wakilin murya Amurka Abdulwahab Muhammad daga Bauchi ɗauke da rahoton.
A wata ƙwarya-ƙwaryar bikin mika kayayyakin tallafi ga hannun hukumar gudanarwar asibitin masu cutar yoyon fitsari, coordinator gidauniyar UNFPA Malam Musa Isa ya ce haɗin gwiwa ne da ƙasar Canada aka samar da kayayyakin aikin yin tiyata wa masu fama da matsalar yoyon fitsari kyauta.
To waɗannan kayayyaki da kake gani kaya ne daga UNFPA tare da tallafin gwamnatin Canada, wanda suka ce a kawo wannan santa mai albarka domin a tallafa wajen yi wa mata masu laruriyar fitsari aiki kyauta a wannan ƙasa ta mu, don ba za mu ce a wannan jiha ta Bauchi kadai ba, domin ita wannan santa ta gwamnatin tarayya ce wanda mata masu laruriyar fitsari daga ko'ina suke a faɗin Najeriya ko a faɗin Afirka za su iya zuwa su zo a yi musu aiki kyauta. Kuma muna fatan a wannan kayayyaki za a yi amfani da su domin a tallafa wa waɗannan bayin Allah, kuma a shirya UNFPA take domin a ƙaro kayayyaki da yawa da yawa domin a yi wa mace 1,000 aiki kafin wannan shekarar ta ƙare insha Allah. Kuma akwai shiri da aka yi na musamman na faɗaɗa aikin wannan yoyon fitsari zuwa wani asibiti guda ɗaya a cikin jihar Bauchi, inda aka ba da gamawa local government asibitinsu, wanda UNFPA za ta zo ta yi haɗin gwiwa tare da ma'aikatan lafiya ta jihar Bauchi. Za a ba da horo ga likitoci da ma'aikatan jinya akan yadda za a ci gaba da taimaka mata masu laruriyar fitsari, da kuma tanadi na musamman inda za mu shiga lungu da saƙo tare da haɗin gwiwa da ku ma'aikata da kuma 'yan jarida, mu ilimantar da jama'a su fahimci menene laruriyar fitsari, me yake kawo ta, menene maganinta, ta yaya za a kare kamuwa da ita. In Allah ya yarda, muna fatan kafin wannan aiki ya ƙare, kafin wannan project ɗin ya ƙare, aiki ne wanda za a yi na shekara uku kafin ya kare dukkanin jama'a da suke a kasar Bauchi da dukkanin jama'a da suke fadin Najeriya baki daya za su samu ilmantarwa akan me yake kawo da larurorin fitsari. Wannan shi zai sa mazaje su rinka tallafawa matayensu a lokacin da suka samu juna biyu har zuwa lokacin da suka zo haihuwa, wanda ta samu larurorin fitsari kuma su tallafa mata domin a kawo ta wannan cibiya a yi mata aiki kyauta ba tare da ta biya ko sisin kwabo ba. Kuma muna fatan ita wannan gidauniya ta UNFPA za ta ba mu dama matayen da suka samu aka yi musu aiki kyauta mu dawo mu tallafa musu ta wajen koya musu sana'o'i daban-daban da kuma tallafa musu da dukkanin kayan sana'a da suka koya, wanda shi ne zai sa tsangwamar da ake musu a garuruwansu in Allah ya yarda za ta kau su shiga sabuwar rayuwa kamar ba su taɓa yin larurorin fitsari ba.
Shi ma a nasa jawabin a madadin hukumar gudanarwar asibitin, shugaban sashen mulki na asibitin Malam Dahiru Adamu Bello ya bayyana farin cikinsa dangane da kawo musu tallafin wanda zai taimaka wa mata masu fama da matsalolin fitsari.
Ba shakka kayan da suka kawo zai taimaka matuƙa, saboda ana buƙatar su dama ya zo a daidai, kuma kamar ma yadda suka zo gashi waraje ana ta aikin tiyata a su majinyata. Abinda suka yi sai dai mu ce Allah saka musu, kuma alhamdulillahi wannan kaya zai taimaka wajen yata da suke zuwa daga ba wai cikin jihar Bauchi ba kawai daga arewa maso gabar gaba daya na Najeriya da sauran yankunan Najeriya da suke zuwa nan. Alhamdulillahi mun gode musu. Assalamu alaikum.
Abdulwahab Muhammad Murya, Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Ya Ubangiji sarkin baiwa. Ya Ubangiji sarkin baiwa.
A gaida Abdulwahab Muhammad. Rundunar 'yan sanda ta jihar Oyo ta shawo kan wani rikici da ya barke a makarantar kimiyya da fasaha ta Ibadan a wani taron wasan kwallon kafa ta mata da aka yi. Wakilin Murya Amurka Hassan Umar Tambuwal daga Ibadan na dauke da rahoton.
A sakamakon wani rikici da ya barke a makarantar kimiyya da fasaha ta Ibadan saboda wasar kwallon kafa ta mata, rundunar 'yan sanda ta jihar Oyo ta ce ta shawo kan lamarin komai ya koma daidai. Kwamishinan 'yan sanda na jihar Oyo Mr. Shina Olukolu ne ya shaida wa manema labarai haka a Ibadan.
When the police got the information, I deployed the policemen around the school. The area commander led the team with the DPO Songo. They were all there with policemen from other
Kwamishinan 'yan sanda na jihar Oyo Shina Olukolu ya ce lokacin da sun kasami labarin rikicin nan take ya tura jami'an 'yan sanda a makarantar a ƙarƙashin jagorancin area commander da DPO na yankin Zango tare da wasu rundunonin 'yan sanda don tabbatar da doka da oda. Kwamishinan 'yan sanda na jihar Oyo Mr. Shina Olukolu ya ce sun shawo kan lamarin. Jami'an hulɗa da jama'a na makarantar Mr. Shola Doye Adewale ya tabbatar da faruwar rikicin. Mr. Shola Doye Adewale ya ce wasu kungiyoyin mata biyu ne suka yi wasa bayan sun kammala wasan rikicin ya barke a game da wanda ya sami nasara. Wannan shine dalilin rufe makarantar. Daya daga cikin malaman makarantar da baya son a bayyana sunansa ya tabbatar da faruwar rikicin, ya ce ana faɗa ne a tsakanin kungiyoyin kwallon kafa mata guda biyu an soki da rakan wasannin da wuka, haka yasa ɗaliban na tada tarzoma kuma na ji harbin bindigogi.
There was a fight between two football teams. It started yesterday. The sport director was stabbed and I think that's why the students were making some riot. And I heard there was a gunshot.
Wani ɗalibin ya ce an tafka rikici a makarantar ta kimiyya da fasaha da ke Ibadan.
There was a lot of commotion due to the match that was being yesterday.
Idan ba a manta ba, kungiyoyin mata biyu ne suka yi wasar kwallon kafa a makarantar ta Polytechnic Ibadan. Bayan kammala wasar, rikici ya barke a game da kowace kungiya ce ta sami nasara wanda ya jawo hatsaniya, inda ɗalibai na ranta a cikin nakare kana aka rika jin harbe-harben bindigogi tare da dabawa wani wuka wanda ya yi sanadiyar rufe makarantar. Ana z zaton cewa yan kungiyar asiri ne suka shiga cikin lamarin don dagula harkokin. Tuni dai hukumomin makarantar ta Polytechnic Ibadan suka bada umarnin a rufe makarantar kafin a yi nazarin sanadiyar faruwar rikicin. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
A gaida Hassan Umar Tambuwal. Masu saurare, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogon mu ya ce karfe 11:20 na safe. Ga shirinmu na gaba.
Sauraron mu, assalamu alaikum, kuma barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shirin amsoshin tambayoyinku. Dan Allah, muryar Amurka, ina son sanin kasar da tafi yawan tsibirai a duniya, kuma menene ke kawo tsibirai? Ina ne sunan New York ya samo asali, kuma me yasa ake kiransa Manhattan? Ina son ku mun cikakken bayani akan dajin Amazon. Shin ko shi ne yafi girma a duniya? Mai tambaya shine awwal England geographer Kurna Kano, Nigeria. To malam awwal, idan kana kusa sai ka kasa kunnuwa sosai. Ga bayanin da muka dan samu daga dandalin internet na www.worldislandinfo.com da kuma wikipedia.org/wiki/history of New York da kuma www.blueplanetbiomes.org/amazon. Za mu fara ne da tambayar ka ta farko game da tsibirai. To bari mu fara da ma'anar tsibiri, ko da yake mai tambayar bai hada da wannan ba. Tsibiri dai shine yankin ƙasa da ke zagaye da ruwa. Bayanan da muka dan samo daga www.worldislandinfo.com na nuna cewa akwai takaddama kan wannan batu na ƙasar da tafi yawan tsibirai a duniya. Saboda ƙasar Finland mai tsibirai har 179,584 na ikirarin zama ƙasar da tafi kowace ƙasar duniya tsibirai. Ƙasar Sweden kuma na ikirarin mallakar tsibirai har 221,800. Bayanai kuma na nuna cewa ƙasar Canada, wadda har yanzu ma ba a ma tantance yawan tsibiranta ba, na da tsibirai kimanin 30,000 a tsawon gabar Jojo da ke gabas kawai ma, banda ma sauran sassanta. Ma'ana, ko da ma an amince da adadin tsibiran da Finland da Sweden ke ikirarin mallaka, suna bayan ƙasar Canada ne sama ba kusa ba. Don haka, a iya cewa ƙasar Canada ce tafi yawan tsibirai a duniya. Har ila yau dai ƙasar ta Canada ita ce tafi kowace ƙasar duniya yawan manyan tsibirai. Ta mallaki 3 daga cikin tsibirai 10 mafi girma a duniya. Ta kuma mallaki 22 daga cikin tsibirai 100 mafi girma a duniya. Idan an dau ma'anar tsibirai, Australia ita ce nahiya mafi kankanta a duniya wadda tsibiri ce. Greenland shine tsibirin da yafi girma a duniya. Sannan kasashen Burtaniya da Japan har ma da Australia din tsibiran kasashe ne. Sannan jihar Hawaii ta Amurka tsibiri ne. Sai kuma abin da ke haddasa tsibiri. Akwai hanyoyi daban-daban da tsibiri kan samu, ciki har da haurawa da kuma mamaye yankunan ƙasa da ruwa kan yi. da cinkushewar tsire-tsiren cikin teku wuri guda, wani sa'in ma wasu abubuwa su makale cikinsu. Wata hanyar kuma ita ce aman wutar da kan faru cikin teku, wanda daga baya tumbudin kan huce ya daskare sannu a hankali ya zama wani yankin ƙasa a tsakiyar teku. Amsar tambayar Malam Awwal ta biyu game da birnin New York da ke Amurka. A shekara ta 1664, ƙasar Ingila, wadda ta yi wa Amurka mulkin mallaka, ta raɗa wa birnin New York suna New York don tunawa da Duke of York na Ingila. To, amma tarihin New York ya soma ne tun daga shekara ta 1000 kafin zamanin Annabi Isa alaihi salam. Lokacin da ‘yan asalin Amurka suka iso wurin, ƙasar Faransa ce ta fara gano New York cikin shekara ta 1524. Sai kuma tambaya kan dalilin da ya sa ake kiran New York Manhattan wani sa’in. Akwai yankuna ko kuma boroughs biyar da suka haɗu suka zama New York. Wato Manhattan, da Brooklyn, da Queens, da The Bronx, da kuma Staten Island. To, amma Manhattan shi ne yanki mafi girma kuma mafi muhimmanci. Hatta headquarter yankin na Manhattan na cikin birnin New York ɗin ne. Hasali ma, kafin yankunan biyar su haɗe su zama birnin New York a shekara ta 1898, birnin New York na ƙunshe ne da Manhattan kawai. Ma'ana, kafin shekara ta 1898, birnin New York da Manhattan abu guda ne. Kuma kalmar Manhattan ta samu asali ne daga harshen ƙabilar da ta fara zama a wurin, wadda ke kiran wurin da suna Manhattanian, wanda sannu a hankali aka turance shi ya zama Manhattan. Daga cikin yankunan biyar da suka haɗu suka zama New York, Bronx ne kawai ba tsibiri ba. Sai kuma amsar tambayar Malam Awwal ta uku game da dajin Amazon. Lallai kan katafaren dajin Amazon mai cike da kurmi da kuma ruwa shi ne dajin da ya fi girma a duniya. Dajin na Amazon na da faɗin mil miliyan 3,700 murabba'i. Dajin na ɗauke da nau'ukan halittu kimanin miliyan 50 zuwa 70. Hasali ma, ana wa dajin na Amazon kirari da sunan huhun duniya saboda shi ke samar da kashi 20 cikin 100 na iskar oxygen inda duniya ke bukata, bayan ya sarrafa iskar carbon dioxide inda dabbobi da masana'antu sukan fitar. Dajin na Amazon dai ya samo sunansa ne daga kogin Amazon, wanda shi ne ma marayar dajin. Kogin ya soma ne tun daga ƙasar Peru, sannan ya kaɗa ya ratsa rabin sashen arewa na kudancin Amurka, sannan ya haɗe da tekun Atlantika a Belem da ke Brazil. Hasali ma, dajin na Amazon ya ci fiye da rabin ƙasar Brazil. So, jama'a, ƙarshen wannan shirin kenan, sai kuma rana ita yau da izinin Allah ku ji mu da wani sabon shirin. A halin yanzu, ni Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri, huta lafiya.
masu sauraro, a nan za mu dasa aya sai kuma an jima idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makiri da ya taya ni gabatar da shirin, sai CD da ya hada shirin ya kuma bada umarni, da injiniyan mu na yau Vitek Zanga Zanga, ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya.
Beau à prix.